Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 9 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji yadda ake ta kokarin ganin ba a tsawala farashin kaya yayin da ake harbar shiga watan azumin Ramadan a sassan Najeriya ba.
Magana arewacin Najeriya ma gaba ɗaya bi izinin Allah, mai kamfanin buwa ba zai kara taliya kuɗi ba, zai kara fulafuri ba, zai kara suga kuɗi ba.
Za kuma a ji cewa za a kafa wata tashar samar da wutar lantarki ta musamman a jihar Borno don sauƙaƙa yaƙi da ƴan ta'adda da kuma tayar da komada. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan game da irin matsalolin da maniyyata aikin hajin ba nake fuskanta saboda sharaɗin yin rigakafin COVID-19. Har ila yau Garba Awwal zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Mai sarautar da yafi dadewa kan karagar mulki a Birtaniya kuma mijin sarauniyar Ingila ya rasu yana da shekara 99 a duniya. A wata sanarwa da aka sake wa kafar yada labarai kuma aka kafe a kofar fadar Buckingham a safiyar Juma'a, cikin tsananin alhini mai girma, sarauniya tana sanar da mutuwar mai gidanta kuma abin kaunarta mai girma Yarima Philip, Duke na Edinburgh. Mai martaban ya rasu ne cikin kwanciyar hankali yau da safe a Windsor. So, sauran ƙarin bayani zai zo nan gaba. Iyalan masarautar suna tare da al'umman duniya cikin wannan juyayin rashin. Jami'ai a Afghanistan a yau din nan Juma'a sun ce 'yan tawayen Taliban sun kashe jami'an tsaron ƙasar guda 9, sannan sun kama wasu sama da 13 a wani harin da suka kai yammacin lardin Herat, wanda ke daura da kan iyakar Iran. Gwamnan lardin Sa'id Qatali ya gaya wa muryar Amurka da daren jiya Alhamis cewa 'yan tawayen na Taliban sun auna wasu wuraren zaman jami'an tsaro a gundumomin Koshan da Gorian da ke daura da kan iyakar Iran. Kabilu daban-daban a jihar Kayin ta kasar Myanmar suna kan fuskantar yawaitar hare-hare daga sojojin kasar da ake kira da Tatmandu bayan juyin mulki da aka yi a watan Fabrairu, duk da bayyana tsagaita wuta da aka yi na wata guda cikin watan Maris. Dakaran sun ɗauki mummunan mataki na murƙushe masu goyon bayan demokaradiyya a faɗin kasar, yayin da aka garkama dubban mutane, wasu ɗaruruwa kuma suka rasa rayukansu. Duk da yake matakin kushewar na ƙasa baki ɗaya a yanzu a Myanmar shi ne mai girma da aka fi sani a shekaru. Faɗan ƙabilanci a wannan ƙasar ta kudu maso gabashin Asiya ba sabon abu ba ne. Myanmar, wanda ake kuma kira da Bama, tamkar wata cibiya ce ta yakin basasa da ya fi daɗewa a duniya saboda an shafe shekaru 70 ana fama da faɗace-faɗacen ƙabilanci. India ta sake bada rahoton adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar korona mafi girma a yau Juma'a. Ma'aikatar lafiya ta kiyasta akalla mutane 1,031,968 suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Wannan kiyasi ya bige adadin da ma'aikatar lafiyar ta bada rahoto na akalla 1,026,789 da aka samu a ranar Alhamis. Ministan lafiya na kasar Jamus ya ce kasar za ta shiga wani hali na tsaka mai wuya duba da yadda mutane da ke dauke da cutar corona su 4,500 suke kwance a ɗakin marasa lafiya sosai. Ya ce idan abin ya ci gaba a haka, to zai zama kalubale a harkar lafiya. A ranar Litinin, Puerto Rico da Washington DC za su bude damar yin rigakafin corona ga mazauna wuraren 'yan kasa da shekara 16. A wani mataki na bazata, mukaddacin Prime Minister Singapore Heng Swee Keat, wanda ake fatan zai zama shugabar kasar nan gaba, ya janye kansa daga cikin masu takarar wannan mukami. A cikin wata wasiƙa da ya bayar jiya Alhamis, Mr. Swee Keat ya ce matashi mai jini a jika ya kamata ya zama Prime Minister nan gaba. Wannan sanarwar ta mayar da hannun agogo baya a tsarin waɗanda za su jagoranci kasar bayan Prime Minister na yanzu Lee Hsien Loong ya ritaya. Lee ɗan shekara 69 da haihuwa. Ya yi niyyar yin ritaya a shekaru 70, amma kuma sai ya nuna alamar zai ci gaba har sai an kawo ƙarshen cutar corona. Tun samun 'yancin kan Singapore a shekarar 1965, jam'iyyar People's Action Party take jan akalar ƙasar kuma na tsara waɗanda za su gaji mulki tun da wuri, wato shekaru masu yawa a gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga jihar Kano ta arewacin Najeriya, inda wasu masu ruwa da tsaki ke kokarin ganin ba a tsawwala farashin kaya a watan azumin Ramadan ba, ba ma a jihar Kano ba, har ma a fadin arewacin kasar baki daya. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
A watan azumin bara dai hukumar ta kai ruwa rana da yan kasuwar, inda jami'an ta suka kai su mamayen rumbunan da yan kasuwar ke adana kayayyakin su, biyo bayan korafin jama'a cewa wasu daga cikin yan kasuwar sun boye kayayyakin, al'amarin da ya sanya farashin taliya da shinkafa da sukari da sauran kayayyakin masarufi tashin gwauran zabi. Wannan lamari dai ya kara jefa jama'a cikin kuncin rayuwa a daidai lokacin da ake fama da kullan gari saboda annobar corona a wancan lokaci. Sai dai a bana hukumar ta ce ta dauki matakan kaucewa yanayin irin na baran, inda ta nemi zama da yan kasuwar domin fahimtar juna. Barista Muhi Magaji da ke zaman shugaban hukumar yaki da rashawar ta Kano ya zanta da manema labarai bayan ganawa da yan kasuwar.
Mu magana muke ta abin da talaka, abin da ya damu talaka. Wato mun gamsu da cewar da commitments din da aka yanzu, kuma mun yarda cewar su mutanen da koyi gani din nu dukkanin su mutane ne wanda suke to dealers ne na wannan kayayyakin, saboda haka ba su ne suke controlling market cost ba, in dai har company ya ga dama. So kuma duk sun fito mana da abubuwan da suke ganin cewa sun taimaka wa gwamnati akan abin da za mu yi domin mu kawo gyara a wannan. Da buwa da Dangote, su waɗannan kamfanonin kadai sun isa su determine din market post a kasuwa. Kuma yanzu mun gamsu da cewar waɗannan kamfanonin, musamman a yanzu a lokacin azumin nan wanda dukkanin su ƴan garin nan ne kuma masu kishin garin nan, sun yarda cewar ba za a samu wannan ba. To tabbaci bai wuce wannan da muke da shi ba, kuma bai wuce yanzu sun yarda cewar in muna so mu gani mu tafi mu je mu ga kayan da suke da shi a ajiye. Kuma mun gamsu da cewar da izinin Allah ba za a samu wannan abin ba.
Kamfanin Dangote da takwaransa na buwa su ne ke sarrafa galibin kayayyakin masarufi da ake yawaita amfani da su a lokacin ibadar Ramadan. Kuma Alhaji Muhammadu Adakawa shi ne babban dilan kamfanin buwa a yankin arewacin Najeriya.
Ba ina magana ba ne ma a magana Kano kawai ba, magana arewacin Najeriya ma gaba ɗaya, bi izinin Allah mun wadata shi da kaya, wanda daga nan har zuwa bayan sallah bi izinin Allah mai kamfanin buwa ba zai ƙari ba. Ba zai ƙara taliya kuɗi ba, ba zai ƙara fula kuɗi, ba zai ƙara suga kuɗi ba.
Akwai mizani da kuka ƙayyade, misali kar ya wuce daga kaza zuwa kaza?
A wannan ba wanda ya isa ya ƙayyade mizani da kaza zuwa kaza. Yanzu wani faɗa ma zai sayar, wani mai da kuɗi zai sayar.
Ne tabbacin da kuke ba mutare ba na farashi ba ne, na wadatar kayayyaki ne?
To dama ai a maza haka nake ma wannan cika bakin da nake cewa da kai, ko daga ina kaje ka zo ka siya. Ai mun tanaji kayan ne, yanzu idan kuna da buƙatar mai saye ya zo ya biya, yau inda mu tsaya har dare a bashi.
A nasa bangaren Alhaji Salisu Sambajo da ke zaman babban dilan kamfanin Dangote a Kano bangaren sukari da dangoginsa na cewa.
Ai wannan magana da ake ta makare-karen kaya, ai ta wuce, ai abinda za a bari a gani action. Wannan magana ta kure, ta kare magana da sukari da taliya, su ne dai abinda mutanen nan suke.
Kini dai hukumar yaki da rashawar ta Kano ta yi makamancin wannan ganawa da shugabannin yan kasuwar hada-hadar amfanin gona ta yammacin Afirka da ke Dawanau a nan Kano, da nufin daukar matakan kaucewa hauhawar farashin kayayyakin abinci a kasuwar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, daga batun dakile tsadar kaya lokacin Ramadan, sai kuma na kafa wata tashar wutar lantarki ta musamman a jihar Borno don sauƙaƙa ƙoƙarin da ake na dakile aika-aikar 'yan ta'adda da kuma tayar da komatsar jama'a. Haruna Dauda gare ka.
Kamfanin man fetur na ƙasa da ake kira NNPC ta ce za ta gina wani wuri da zai dinga samar da wutar lantarki ga al'umman jihar Borno da kuma zai dinga amfani da iskan gas. Shugaban kamfanin man fetur na ƙasan Alhaji Mele Kari ne ya bayyana hakan lokacin da ya ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno. Ya ce suna sane da matsalan da jihar Borno ke ciki, musamman ma na rashin wutar lantarki da zagan al'umman jihar ke fama da shi sakamakon lalata hanyoyin wutar lantarki da ake zargin cewa 'yan ta'addan Boko Haram suka yi. Ya kusan watanni uku kenan ake fama da matsalar karancin wutar lantarki a garin Maiduguri da cewa an dan gyara hanyoyin samar da wutar lantarki bayan awanni 48 wannan mayaka da ke tuntuwa mayakan Boko Haram ne suka sake lalata hanyar samar da wutar lantarki.
We're here to join you to resolve power problem in Borno state.
Yace mun zo ne don mu hada hannu da ku da borware wannan matsaloli na wutar lantarki a jihar Borno musamman ma a garin Maiduguri da ke wayansa.
Mr. President has declared this year the decade of gas for the next 10 years.
Yace shugaban kasa yace wannan shekara samar da iskan gas ne har ma zuwa shekaru 10 masu zuwa, wato ma'ana za a iya samun iskan gas a kasuwanninmu da ke kasa, kuma mun ga wannan dama ne da za mu iya amfani da shi wajen taimakawa al'umman jihar Borno, kuma mun ga irin matsalolin da suke fuskanta ta hanyoyin wutar lantarki.
We and our partners have talked to each other and we think it is very possible to establish a dedicated power plant in Maiduguri.
Kuma mu da abokan hudunmu mun yi magana da juna kuma muka ga zai yi mu kafa kuma samar da wutar lantarki mai aiki da iskan gas wanda muka ga zai iya biyan bukatun jama'anmu a wannan lokaci har ma da makwabtan kasashenmu.
And we think that between 3 and maximum 4 months.
Kuma muna ganin da karshe mai girma gwamna za mu iya kafa wannan cikin gangannin lokaci ko cikin watanni 3 zuwa 4 haka. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor So Baba Gana Umar Zulum ya mai da jawabi yana mai cewa
power is very essential. With power we can reduce the magnitude of the insurgency.
Yace wutar lantarki abu ne da yake da muhimmanci sosai, da wutar lantarki za mu iya rage karfin matsalar ta'addanci saboda miliyoyin jama'a na tafiyar da rayuwarsu ne ta hanyar wutar lantarki. Na gani lokacin da aka samu matsalar karancin man fetur a gidajen mai, yanda kananan mutane da ke gudanar da sa'ansu ke tara bibiyu wajen samun man fetur, wannan matsalar ta'addanci ya zo ya yanke jihar Borno gaba ɗaya daga wutar lantarki. Ko da aka sake gyara wutar lantarkin mun ga mutanen Borno suna ta murna har suna ta yawo kan titi suna ta shewa a wutar lantarki ya dawo. Wannan hakan ne zai nuna maka muhimmancin wutar lantarki ga al'ummanmu. Amma bayan awanni 48 sai waɗannan 'yan ta'adda suka sake lalata wannan wuta. Don haka ba mu da wata hanya don ba za a iya gadin waɗannan tarakon wutar lantarkin ba, illa mu samu irin wannan hanya da zai samu ba al'ummanmu wutar lantarkin, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna.
Masarai albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Yanda ake ba wa kowa aiki mu masu na ƙasa ba a san ba mu.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙƙoƙin 'yan ƙasa.
Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yanda za ta yi ita zai
tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Wallahi wanda da ya aika tsantsan da ya gama da shirin dustbin da tsaye.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na ƙarfe 8 na safe. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Mun ga ba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mar samu sai za a rido.
Yanzu kuma ga Garba Awwal da rahoto na musamman.
Mahajjata masu tafiya aikin umara a wannan shekarar sun fuskanci matsaloli a ƙasar jamhuriyar Kamaru, musamman ma wajen ganin yadda gwamnatin Saudiya har yanzu bata bawa ƙasar Kamaru yawan adadin masu bukata tafiya aikin umara ba. Na wannan shekarar kasancewar cutar coronavirus ta addabi duniya baki ɗaya, shugaban Amir Alhaji na ƙasar jamhuriyar Kamaru Alhaji Muhammadu Babule na tattauna da shi kan wannan matsalar da suke fuskanta ga yanda hira ta muta kaya.
To dan uwa binda Saudiya kam sun ba da cewa da ayi aikin haji bane insha Allah da umra, to amma dokokin da suka bayar shine da ayi vaccination in shi corona da kuma can da ayi abin na dabta wato da wasu masamaran tumama
da
gure jinin mutane da kuma kula da lafiyar mutane a ga cewa ko ba su da wannan cutukan takai tukuna bar mutane su yi aikin su, kuma da su aje mutane zuwa kwana 3 a kwana 7 a dauke likafin su san a duba lafiyar su tukuna ba su izinin tafiya aikin haji. Abin da na dan gardama kadan a wajen mutane da yawa saboda kuma da takaita kuma alhazan din ko wani kasa da ba shi nasu kaidan da nasu tafi da nasu mutane, to amma har yanzu ba abin da ya yaguna da sosai domin akwai wanda suka tafi can ma ba su samu har yanzu ba su samu tabbas cewa umuran ma nan kabu za su samu tafiya ba.
To yanzu wani hali kuke ciki da ku da kustomin ku wadanda suke biyan haji ta wajen ku?
To mu muna gayyatar da mutane bala mu ce musu kar su zo ba, domin haji ba hannun mutum ba hannun Allah yake. Wurin Allah bai rai canja kafin lokacin aikin haji, wurin Allah kuma rai cigaba kamar suka faɗa Allah wa Allah, wannan kuma hannun Allah yake.
To ya muke fama da harkokin kasashen fetare na kasar Saudiya yayin da kuka je neman visa ga jama'anku?
To yanzu mu tsira ɗaya ne, yanzu visa dai suna bayarwa amma ba sa bayar kamar da mutane suke tsammani. Ana ba da shi ne da condition, ana ba da shi ana ba ka visa da ba ka visa, amma za ka tafi da ka tafi kam dole ne shi kai ba san in kororan nan kuma shi an maka test na kororan din duka, an dauki hancin ka, an dauki jini, an duba cewa baka da wani ka'ida, kuma in ka tafi can in ma za su maka wannan duk a wannan test din, in aka same ka da wannan za ka za su ajje ka sati uku suna maka bincike, guda maka bincike a sati uku, in kuma a frame din da za ka biya ba hannun su ke kai da ka biya waɗannan abubuwan.
Wani irin gudunmawa ƙasa kamar ta miƙa muku a daidai wannan lokaci kan tafiya aikin haji?
To har yanzu ne Kamaru ƙungiyar mu na Kamaru ba su ce mana komai ba, gwamnati bai ce mana komai ba, mu da muna jira mu je abin da gwamnati zai gaya mana, kuma irin matakin da zai ɗauka game da alhazinsa da kuma za su fi umra shi kan da haji. Har yanzu da bana jira mu san mu je abin da gwamnati ya gaya mana, muna jira insha Allah.
Wadannan shawarwari za ka ba wa masu tafiya umra tun daga shi lokacin na neman hakuri?
Shawarwarin da nan gaya musu shi ne dole su shirya tun yanzu, kuma su je su samu yin vasan inda akwai, tun da yake dai abu ne ibada ne, in kuma suka ga cewa abin da ya kawo musu cikas shi mutu ya jira shekara mai zuwa, Allah kai mu da lafiya.
Waɗanne irin cikas kuma san ku kuma na kasu game da wannan aiki na haji tun da wannan cuta ta corona ta bullo a duniya?
To wallahi mun samu matsala kam da yawa, saboda ka san aiki ne na Allah, mutane kuma sun ba mu yadda, waɗansu sun zo mun ci musu a'a su dakata shi wannan shekara, ga wannan shekara in kuma ya zo shi ma ina kawo gardama kaɗan.
To yanzu ayyukan da kuke yi shin kuna ganin cewar jama'a suna gujewa waɗannan al'amura ne na cutar corona a wannan ƙasa ta Kamaru?
To ka san mutane kam kowa sun karaya akan zancen wannan ciwo, da kuma wanda kuma suka kare cewa wannan ba san in ba za su irin shi ba, saboda suna jin cewa an ce ba san in yana kawo gardama ina kashe mutane kuma bai da alaƙa sosai da wannan cukantakan in su, saboda haka mutane suna gaya mana kanan su in dai wannan ne ba za su iya zuwa ba kaza kaza ban kaji mu.
To wato yanzu dai ga dukkan alamu wannan sana'a na da kula kuke yi na kai al'umma aikin haji yana nema ya samu matsala kina ƙasar Kamaru?
Yana nema ya samu matsala a Kamaru don tun yanzu har yanzu ba abin da aka tsara na yin umra na yin kuma da kuma akwai ɗan uwanmu da ya tafi can akan cewa da yaje ya shirya kuma na aikin umran shi ma ya samu dan gardama a can, akan dama je Litinin muke so mu samu cikakken labari, shahadu ba mu samu cikakken labari akan wannan sha'anin ba.
To yanzu idan har kuka samu za ku iya yi kuwa domin mutane su zo su tafi ta bangaren ku?
To in dai an samu wannan compromise insha Allah ba matsala, wanda yake danniya ba shi ya zo tafi ba, amma ga condition da yake nan. In kuma zai dauki wannan condition in ta wallahi alhamdu, in kuma san ba zai iya wannan condition in ba dole ba da waje shi.
Kamar mutum nawa aka yanke wa kasar Kamaru domin su je su gudanar da aikin umra ko haji?
A'a ba yanke ba tukuna, mu kan ba ka shi mana komai ba tukuna na Kamaru, amma na son ganin kamar Najeriya sun ce musu 2000 ne wani abu, Allahu a'lam.
To yanzu kana ga cewa yin hakan a kasar Saudiya ta shiga cikin wani matsala kenan?
To ta shiga cikin matsala bane, tun da yake ni a nawa tunanin ko kuma a nawa gani na san dai kam duk wani abin da kaga ya faru daga Allah yake, in kuma da mutuwa da ciwo duk wajen Allah ne, domin Allah ta man asaba min musibata illa bi idnillah, ina ce ba wani masifan da zai samu dan adam shi da izinin Ubangiji subhanahu wataala, kuma Allah ce kafin ya sauko da ciwo ya riga sauko da maganin sa, shi da maganin in ba samu ba ba ya dace ba.
Juma da la Alhaji Muhammadu Babule ɗaya daga cikin amir hajj na ƙasar Kamaru.
To madina na gode da kanu ka samu don mu haskaka wa ɗan uwan musulmi abinda yake cikin aikin umra da aikin hajji. Assalamu alaikum, nagode Allah saka alheri.
Sai dai kwamitin da ke kula da manyan masallatai masu tsarki guda biyu na kasar Saudiya sun bukaci mutum 500,000 ne kacal waɗanda za su gudanar da aikin umara a wannan shekara, kuma mutum 100,000 ne a kowane lokaci za su iya fitowa domin su gudanar da ayyukansu, waɗansu kuma su biyo bayan an cancanta lafiyarsu kuma ba sa ɗauke da cutar nan ta coronavirus. Hakazalika sun ɗauki allurar nan ta rigakafi wadda za ta iya hana su kamuwa da cuta a ƙasa mai tsarki din. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Garba Awwal da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
kasar jamhuriyar Cameroon suke suke da farin ciki yadda dan kasar Francis Genou ya santo zakaran damben zamani wanda ake kira kickboxing kuma ana yi ne da hannu da kafa bayan yayi wa abokin karawarsa dukan kawuka shi dai sabon zakara wanda ya dauki babban lamban yabo ta duniya na wannan gasar ga ɗaya daga cikin waɗanda suke nuna jin dadin su game da nasarar da dan kasar ta jamhuriyar Cameroon Francis Genou kuma yadda ake ganin jajice waje yayi kasancewar shi ba kowa bane kuma ba komai bane a duniya amma yanzu yana daya daga cikin wadda rayuwarsu ta canja salo ga tattauna wadda muka yi da Musa Lukman daya daga cikin masu nuna farin cikin su game da irin namijin kokarin da shi dan kasar ta jamhuriyar Cameroon yayi
abin da zamu ce akan abin da wannan yaro ya samu wato idan muka duba rayuwar shi tun yana kauyen su dama dan kwasan yashi ne dan kwasan yashi ne bai da wani abin yin banda wannan ya tashi ya zo babban birnin Douala ya soma daukan wato aikin dako to daga nan dai ya wato idan ka duba rayuwar shi zaka ga cewa wato yaro ne da ya wahala ya wahala kuma har ya samu ya shiga Faransa daga Faransa kenan ya soma wannan kana dambin wato idan mutane suka duba rayuwar shi ne shi sa kaga duk dan Kamaru wato yana farin ciki da wannan yaro kuma wato kowa wato ɗan baya ma suna tunanin cewa su ma za su yi hakan nan to amma gaskiya mun yi farin ciki da wannan yaro wannan babban abin nan da ya samu na duniya gabaki daya insha Allah abin da yake ta wuce kenan tunda dai ya ci wannan wasan wato ya bude mawoyin su ido idan nuna su ma yanzu ka gane yanzu ma har ya za a bude wani za da karfafa wannan wasan domin a Kamaru bamu da wannan federation ma to saboda albarkacin wannan da yayin nan sheka wato an fara maganganu akan za samu federation wanda zai karfafa mu wannan wasan wato gwiwa
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amman a takeice
Mai sarautar da ya fi dadewa kan karagar mulki a Birtaniya kuma mijin sarauniyar Ingila ya rasu yana da shekara 99 a duniya. A wata sanarwa da aka sake wa kafar yada labarai kuma aka kafe a kofar fadar Buckingham a safiyar Juma'a. Cikin tsananin alhini mai girma sarauniya tana sanar da mutuwar mai gidanta kuma abin kaunarta mai girma Yarima Philip Duke na Edinburgh. Mai martaban ya rasu ne cikin kwanciyar hankali yau da safe a Windsor Castle. Sauran karin bayani zai zo nan gaba. Jami'ai a Afghanistan a yau din nan Juma'a sun ce 'yan tawayen Taliban sun kashe jami'an tsaron kasar guda 9 sannan sun kama wasu sama da 13 a wani harin da suka kai yammacin lardin Herat wanda ke daura da kan iyakar Iran. Gwamnan lardin Sa'id Qatali ya gaya wa muryar Amurka da daren jiya Alhamis cewa 'yan tawayen na Taliban sun auna wasu wuraren zaman jami'an tsaro a gundumomin Koshan da Goryan. Kabilu daban-daban a jihar Kayin ta kasar Myanmar suna kan fuskantar yawaitar hare-hare daga sojojin kasar da ake kira da Tatmandu. Bayan juyin mulki da aka yi a watan Fabrairu, duk da bayyana tsagaita wuta da aka yi na wata guda cikin watan Maris, dakaran sun dauki mummunan mataki na murkushe masu goyon bayan demokaradiya a fadin kasar, yayin da aka garkama dubban mutane wasu daruruwa kuma suka rasa rayukansu. Duk da yake matakin kushewar na kasa baki daya a yanzu a Myanmar shine mai girma da aka fi sani a shekaru. Fadan kabilanci a wannan kasar ta kudu maso gabashin Asia ba sabon abu bane. Myanmar wanda ake kuma kira da Bama tamkar wata cibiya ce ta yakin basasa da ya fi dadewa a duniya saboda an shafe shekaru 70 ana fama da fadace-fadacen kabilanci. India ta sake bada rahoton adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar corona mafi girma. A yau Juma'a, ma'aikatar lafiya ta kiyasta akalla mutane 1,031,968 suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Wannan kiyasi ya bige adadin da ma'aikatar lafiyar ta bada rahoto na akalla 1,026,789 da aka samu a ranar Alhamis.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya da gabatar da shirin da Julie Leather Creation wacce ta hada mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.